go mad, start shooting up the place.
Right up on time. in the walls.
That's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova, but it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this because this is the bossa nova. Based on a kind of Latin rhythm known as the Bossa Nova.
Me toca. like water, I go with the flow. I go back to old school, I go back to Rome. But this is not history, it's the start of the show. Never worry, that is the way that I roll. I'm a bad man, what is it? Let me say again. You can try copy like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you.
Da 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 da